yan uwa masu girma muna ma Allah subhanahu wataala godiya ya ku masu imani mu ji tsoron Allah matuƙa ji tsoro ya ku jama'a mutane ku san cewa Allah subhanahu wataala ya halicce mu daga rai guda shine annabi Adam alayhi salam ya ku masu imani mu ji tsoron Allah duk wanda zai magana yayi kokarin gyara magana shi ta zamanto kyakkyawa ya ku masu imani ku san cewa babu wata magana wadda take ta gaskiya kamar magana Allah alqur'ani da kuma magana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aiwa masu girma ina ma kaina wasiya ta tsoron Allah da kuma ku mu ji tsoron Allah subhanahu wataala a bayyane ko kuma a boye Allah subhanahu wataala yake cewa ya rantse da alfujr Allah ya rantse da shine ba don koyo ba don girmamawa kuma sai Allah ya rantse da wasu darrai guda goma suma Allah ya girmama ya rantse da su ne don girmamawa su ne wannan kwanakai da muke ciki tun daga ranar 1 ga watan Zulhijja har zuwa yau har zuwa ranar Litinin ranar Talata da za a azumin Arfa da zuwa ranar Laraba ranar Idi waɗannan kwanakai kwanakai ne masu daraja kwanakai ne masu fadala Allah madaukakin sarki yana lullumka ayyuka na ibada a cikin waɗannan kwanakai fiye da sauran kwanakai wanda ba su ba Allah madaukakin sarki shi ya halitta kuma ya fifita wasu akan wasu kuma Allah shi ya sharanta ibada kuma ya fifita wasu ibada akan wasu ibadu to haka waɗannan darrai ko kuma waɗannan kwanakai guda goma da muke ciki Allah madaukakin sarki ya fifita su akan wasu ranaku da yawa sai mu yi kokarin karatun Qur'ani mu yi kokarin azumi mu sada zumunta mu zamanto muna sabke kowane irin haƙƙi ne mu yawaita istighfari da kuma zikiri na Ubangiji subhanahu wataala mu yawaita sadaka mu yawaita kyauta Allah subhanahu wataala zai karba mana kuma Allah zai limka mana yadda in muka yi a wasu kwanakai wanda ba wannan ba Abdullahi dan Abbas sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da Allah ya ce wa layalin ashr yace yana nihi da shine waɗannan goma da muke ciki da yace kuma ashfa shine rana idi kina rana tara ranar laraba kina na wannan shekara wadda take zuwa nan gaba yace kuma wal watri yana nihi da shine ranar arfa idan kuka diba za ku ga cewa waɗannan kwanakai guda biyu duka suna cikin wannan kwanakai guda goma na wannan wata da muke ciki ranar arfa shine ranar tara kina ita ce ranar talata a wannan shekara ranar goma ita ce ranar sallah to wannan ranar arfa ana so ayi azumi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna mai karhi manzo Allah yace za a ma mutun shekara za a mai kankaran zunubi na shekara guda biyu yana shekara da ta wuce da shekara mai zawa Allah gafarta mana zunubanmu yawa masu daraja kusancewa lalle waɗannan kwanakai guda goma kwanakai ne na ibada kwanakai ne na neman gafarar Ubangiji subhanahu wataala kada mu yi sakaci wucewa za su yi kenan yau da gobe sai kaga abin ya wuce shekara ma mine ne balle kwana goma to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wasu raneku wanda aiki mai kyau ya soyuwa zuwa ga Allah a wajen ma'ana Allah madaukakin sarki a wajen shi kamar wannan kwanakai guda goma idan mutum ya ibada sai sahabbai suka tambaya suka ce ya ma'aikin Allah koda babban aiki nan jihadi yana sun ga jihadi shine babban aiki suka ce ya maki Allah ko da jihadi fi sabilillah aiki a cikin wannan kwanakai goma ya yi shi manzo Allah ya ce ko jihadi fi sabilillah yana kun ga ba kananan rayane ku bane a wajen daraja to sallallahu alaihi wasallama sai ya ce inda jihadi zai yi wannan kwanakai guda goma sai mutumin da ya je jihadi shi da karan kanshi ya tahi kuma ya tahi da dukiyar shi babu wanda ya dawo kenan ya yi shahada kuma ya ci da dukiyar shi to amma idan ba haka ba waɗannan kwanakai guda goma daraja su ta kai daraja sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana yana gwada mana akan cewa mu yi kokarin nauyaya mizani kaga kenan inda ba waɗannan kwanakan guda goma ba in kai wani aiki inda za a baka lada guda to wannan shi kuma kwanakai idan kai aiki Allah zai lullumka maka lada shi sa ake so a dage duk abin da mutum ya san aikin alheri ne Allah zai bada lada to kawai kai ta yin shi ba sai aiki da kaza ba rahama Allah subhanahu wataala tare da fadi yan uwa masu girma a wannan kwanakai guda goma kuma muke da yini na arfa ko kuma ranar arfa rana ce mai fadala rana ce wanda a gudan shekara babu wata rana wadda take ranar arfa kakaf in dai ana zancen yini ne to babu wani yini kenan a shekara in ana zancen kwanakai ne to ranar arfa ne Allah ya zaba in a watanni ne sai Allah ya zabi watan ramadan in a darrai ne sai Allah ya zabi lailatul qadr to haka Allah yake zaban kayan shi yanda ya ga dama subhanahu wataala to wannan fifiko na ranar arfa rana ce mai daraja rana ce mai fadala ita ce ranar talata a wannan shekara ana so mutum ya azumi ana so mutun yayi duk wasu abubuwa wanda suke na ibada. Dalilin hadisi ya tabbata wanda Imam Al-Albani ya inganta shi, hadisin Hudayda bin Khalid, manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yana azumin ranar Arfa, yana azumin ranar 10 ga watan Ashura, kuma yana azumi guda 3 a kowane wata. Wannan sunna ce tashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A cikin fadalar azumin ranar Arfa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, yace duk mutumin da ya azumi ranar Arfa, rana ne guda, yace to Allah zai kankare mishi zunubi na shekara wadda ta wuce da shekara mai zawa. Wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya inganta shi. Dan uwa masu girma, mu san cewa aiki ranar Arfa yana da bambanci, ko kuma addu'a da zakai a ranar Arfa tana da bambanci. Dalilin hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificin addu'a addu'a ranar Arfa. To kun ga wannan zai sa kowa ya dage wajen yi ma Allah addu'a. Duk abin da kake bukata alherin duniya da lahira ka dage a wannan talata da take zawa, ita ce ranar Arfa a wannan shekara. Ka dage ka roki Allah alherin duniya alherin lahira. Ka roƙa ma kanka, ka roƙa ma iyayenka da iyalinka da matakinka, ka roƙa ma shugabanninka, ka roƙa ma ƙasarka, ka roƙa ma al'umma musulmi, ka duk wani na nesa da na kusa, ka roƙa mishi alherin na Allah, kuma haka alherin duniya da alherin gobe kiyama a wannan rana ta Arfa Allah zai karɓa. Saboda hadisi ya tabbata Allah madaukakin sarki zai zo sama ta duniya, madaukakin sarki zai roƙo mai nema a bashi, mai kariya a kare shi, kowa abin da yake so. Kenan kowa yayi kokarin kyautata niyya, kuma gashi a ranan kana azumi, riba ce bibi mai azumi kadai addu'a shi karbiya ce, balle kuma in yazo bude baki, kuma gashi rana Arfa ce, kada kenan sai mutun ya dage. Kada kai sakaki dan uwa mai girma, rana ce guda, babu abin da zai same ka illa daraja, da kuma zaka ƙara matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki zai karba maka da yau addu'a da zaka yi a wannan yini guda, yayi duk wasu addu'u da zaka yi na shekara guda sukutum, ko kuma shekara 10, saboda rana ce ta daban, rana ce wanda Allah subhanahu wataala ya keɓance ta. Ƴan uwa masu girma, a ranar Arfa abubuwa da suke saukowa na rahmar Ubangiji subhanahu wataala. A ranar Arfa ne Allah madaukakin sarki yake gafarta masu zunubi. Allah ne zai rika kira, suwaye ne masu yin kaza, sai Allah ya ce gaba daya na yi muku gafara. Kuma a ranar Arfa ne, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah yake hudo da wasu da asalin su in wuta ne, amma dalilin aikin da suka yi da irin abubuwa da suke na addu'o'i da sauransu, sai Allah ya canza musu kadara ta su, sai su kasance cikin ƴan aljanna. To kenan, ƴan tawa daga wuta zuwa gidan aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin su. Kuma ita wannan rana ta Arfa, a ranar ne Allah yake saukowa, Allah ya ce wa mala'iku, ku diba ku gani waɗannan bayuna ne sun taru saboda ni, musamman wanda suke can haji. Ga sunan mutane guda iri kala daban-daban, amma duk an zama guda, ana neman rahmar Allah, ana neman jinkan Allah. To Allah zai ma mala'iku alfahari da cewa wannan sun zo don ni ne, sai Allah ya ce mala'iku ku shaida cewa na yi musu gafara. Imam Hafiz Ibn Rajab yake cewa daidai ƙarƙashin wannan hadisi, magana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar Arfa ne Allah yake yanta mutane daga wuta zuwa gidan aljanna, ranar Arfa ne Allah subhanahu wa ta'ala zai yanta waɗanda suke Arfa, kenan wanda suka je haji, sai ce kuma da ma wanda basu zo ba, waɗanda suke gariruwa na musulmi, musamman kuma wanda suke azumi na wannan ranar Arfa, su ma Allah zai musu gafara, Allah zai yanta su daga cikin wuta zuwa gidan aljanna. Kuma masu girma, akwai abin da ya kamata mu sani, shine idan muka zo ƙarshen wannan kwanakai guda 10, kenan cikon na 10 shine ranar Idi. To ita wannan ranar Idi akwai ibada babba wanda ya kamata a ce kowa ya sani, ita ce ibada ta yanka layya. Duk wanda Allah ya hore mushi, wanda Allah ya sa yana da, to ya kamata ya ma Allah subhanahu wataala ibada, ya samu abin yankan shi, wanda kuma addini ya bamu iyaka, ko kuma ya bamu sanin su wane ne. Kenan daga cikin tumaki da awaki, a samu wanda ya kai shekara guda. Daga cikin waɗanda suke raƙumma ne, a samu shekara 5 saniya, shekara 2 mutum ya ƙoƙarin kiyaye waɗannan abubuwan. Kuma ana so a samu mai kyau, gurguwa ba ta yi, wanda gurgancinta ya bayyana, marar lahiya wanda rashin lahiyarta ya bayyana zahiri, ita ma wannan bata layya, mai ido guda wanda lalle tabbas an tabbatar da cewa bata gani, ido guda tana da illa, to ita ma wannan bata yi. Haka kuma ƙanjamammiya wanda wani ba zai amfani da ita ba, inda ce za wane zo ga wannan an baka, yace bana so, abu ne mara kyau wanda ba, ko bata da lahiya ne, ko kuma an yi sakaki da ita, to ita ma wannan bata yi. Sun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, za mu ma Allah ibada, mu yi kokarin yin abin da ya dace. In baka da baka da, ba dole bane, sunna ce muakkada, sunna ce mai ƙarfi, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Allah baya dora ma mutum abin da bai da, kuma ba a so ma kai bashi, saboda rahama Allah abu ne ake so ka yi shi, zuciyarka tana jin daɗi, wanda zai bashi sai kamar in ma'aikacin gwamnati ne, yana da albashi, yana da tabbas a wata, ko kuma kai wani aiki na kwadago, ko kuma akwai kudaden ka, kana da tabbas za su zo, amma ba su yi da zawwa ba, to wannan kana iya dokan bashi dan ka sai abin layya, dan kai layya, amma ka ci bashin da zaka biya da kyal kana ta wahala, to kaga wannan musulunci bai dora maka ba. Addinin musulunci addini ne mai sauki. Allah mu madaukakin sarki yana so mushi ibada, zuciyar mu tana nutse, kuma muna ikhlasi gare shi subhanahu wataala, ba tare da mun ji wani abu na takura ba ko wani damuwa, sai mu samu abin laye mai kyau. Kuma ana so a wannan rana idi kowa ya huta zuwa ga idi, maza da mata da yara da ƙanana, kowa hatta mata wanda ba suke jinin haila, su ma manzo Allah ya ce su huta, su je su ga yanda al'umma musulmi suke fara'a, ana abubuwa na addu'a, su halarci addu'ar da liman zai yi, in suka je masallaci ba sallah za su yi ba, su mata wanda suke da jini sai su samu wuri su zauna, ana ƙare sallah in liman ya yi hudu ba ana ta addu'a, to su ma sai su shiga a yi da su. Wannan yana nuna mana mahimmancin ma'ana zuwa ita wannan ranar idi, kuma ana so a sunna mutum ya tafi a wata hanya ya dawo a wata hanya daban, kuma rana ce wanda ake so kowa a ganshi yana dariya, ba a so a ga wani yayi hushi ko kuma huska shi, ba a so, kuma rana ce wanda ake so a kore duk wani kiyayya da wata hasada da wani gaba wanda matajima, to ranar sallah rana ce ta dama cewa Allah ya mana gafara, kowa ya gafarta ma kowa, duk wani in ya maka wani abu ma kai kokarin jurewa ka yahe mishi ka gafarta mishi, ku zamanto ƴan uwa, ku zamanto musulmi tsintsiya madarmin ku guda. Allah subhanahu wataala sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma a wannan rana ana so ai abubuwa wanda yake abubuwa masu kyau, na sanya kaya sababbi ko kuma wankaku masu kyau, a sa turare, a sa duk wani abu wanda ya kamata a ce abu ne mai kyau, a yalwata ma iyali, a samu abinci mai kyau, abin sha mai kyau, abin hawa mai kyau, komi kyakkyawa, a nuna dai wannan ranar ta sha bamban da wasu rana na daban. Kuma duk musulmi kai kokarin sa mishi farin ciki a wannan ranar, duk wani musulmi kai kokarin sa mishi, kenan anan zai nuna maka cewa ka nisanci abubuwa wanda za su zawo wani ya ji bakin ciki ko wani ya ji ba dadi, ko yara kanana ko wane ne, shi yasa sai ga ana bada barkar sallah, ana bada halawa yara kanana, ana zuwa ziyara ajenan ajenan, wannan al'adu ne na musulunci, abubuwa ne masu kyau dan ya zamanto a ranar nan kowa yana cin jin dadi. Shi yasa ma ba a so a yi bara, duk wani mai karamin karfi makwabcinka ne wane ne, kai zaka dauki nauyin shi, abinda yake gidanka ya ishe shi. Manzo Allah ya ce duk abincin mutum uku ya ishe mutum hudu, duk abincin mutum hudu ya ishe na biyar, duk abincin mutum biyar mutum shida bakwai za su iya cin shi. Kenan kowa ya yalwata ma makwabcin shi da ƴan uwan shi da wane ne, duk wanda kake da iko so ake kowa ya zamanto yana cin jin dadi, kowa ya zamanto yana cin annashuwa. Ƴan uwa masu girma, idan idi ya zo muna da abin da ake cewa ayyamu tashrik, shine ranar 10, 11, 12, 13, wannan ranaku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranaku ne na ci da sha da kuma zikirin Allah, kenan ranar sallah ranar 10, ranar 11, 12, 13, kuma duk mai mutum mai yanka layya zai yanka layya ne bayan an tashi daga idi, to yana da dama ya yanka ranar sallah, yana da dama ya yanka goben sallah 11, 12, 13, amma wanda ya yanka ranar sallah yayi darajar lada, kenan yayi a lokaci gaggawa ya gaggauta, wanda yayi daya da 11, wanda yayi 12 yayi na 13, to haka ake so mutum yayi. Mu kula da wannan ranaku, shi yasa malamai suka ce haramu ne mutum ya yi azumi a wannan ranaku, saboda ranaku ne na ci da sha, a yi abubuwa wanda suke na jin daɗi. Idan karye bakinka tana yawa ka shiga cikin wani yanayi mara kyau, kuma ana ta zuwa ana zawa ana ta hidima na sallah, to ake so mutum ya zamanto bakin shi a buɗe. Kwanakai ne, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zikirin Allah da ci da sha kawai wannan kwanakan aikin su kenan, shine abin da ya kamata a cikin wannan kwanakai. Allah subhanahu wataala ya yassari mana abubuwa na layya, Allah kuma ya karba mana ibadu da za mu yi a cikin wannan kwanakai guda goma masu daraja. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana, Allah ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya sa mu daga cikin wanda za ka karba ayyukan su kyakkyawa, Allah subhanahu wataala ya gafarta ma iyayenmu, Allah ya gafarta ma duk wanda suka rasu da iyaye ne da kakannu da abokai da sauran ƴan musulmi gaba daya. Muna roƙo wajen Allah madaukakin sarki, Allah ya musu gafara, Allah subhanahu wataala ya hada su da jin kanshi, Allah ya sa aljannar firdaus ita ce makomansu. Anan kuma muke tawassuli ga Allah subhanahu wataala, Allah ya kare mu da kariyar shi, musamman kasar mu ta Niger, kowa a cikin wannan kwanakai musamman ranar Arfa, rana ce ta karbar addu'a, mu sa kasashen mu na musulmai cikin addu'a. Allah ya kare jinanan musulmai, Allah ya kare rayukansu, Allah ya kare rayuwarsu, Allah ya kare musu imaninsu. Shugabannin mu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa musu imani da tausayi, Allah ya ja hannuwansu zuwa ga aikata aiki wanda yake mai kyau ne, aiki wanda Allah subhanahu wataala zai ba su ladan shi, kuma zai zamanto abin kyawo ne ga 'yan ƙasar Nijar gaba ɗaya. Muna roƙo wanda Allah subhanahu wataala ya kare sojojinmu wanda suke kan iyaka da wanda suke cikin gida, Allah ya kare su da kariyarsu, Allah ya ba su nasara akan duk wani maƙi, Allah subhanahu wataala kuma ya kare mu, Allah ya kare iyakokinmu. Allah ya kare mu da iyakokin mu gabas da yamma gusum da arewa Allah subhanahu wataala ya kare mu da kariyar shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الهذي وند سكت يمنا رقو الله يكرم أبو سحجن سو الله يسعد زمن تو حجني وند الله يكرم يا زمن تو الله wake sarki ya sa su kamar yanda iyayensu ya uwayensu suka aihe su kamar yanda manzo Allah yake cewa duk wanda ya haji karbabiya Allah zai mishi gafara kamar yau a kage shi bai da zanubi ko guda kuma addu'o'i da za su yi daga kawunan su ga sauran kasa da sauran su Allah subhanahu wataala ya karba Allah ya karba mana gaba daya wanda suke da bukatun alheri Allah biya mana bukatun mu wanda suke da alheri ne wanda ba su da yaya daga cikin mu Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya kuma ila salatu wa rahmatukumullah.